insha Allah kamar yadda Malam Masud ya gabatar za mu yi fadakarwa ne ga junan mu kamar yadda aka saba yi a daren Juma'a tsakanin magariba da isha'i manufar domin a gode tare a tsira tare a shiga aljanna tare muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu da daidai da ikhlasi da yin duk wani abu da zamu yi na ibada karkashin koyon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama insha Allah a gurguje maudu'in da zan tunatar da kaina da sauran ƴan uwa musulmi shine akan wasu ladabba ne masu muhimmanci wanda wannan addini namu ya karantar da mu su to amma kuma ana samun sakaki da kuma rishin dabbaka wannan kuma wanda yana faruwa ne ko wasu an san su amma an take sanin wasu kuma ma ba a san su ba tana ma dabbaka su kenan insha Allah tunatarwa ce akan wa'annan ladabba mu kiyaye su saboda idan muka kiyaye su muna aiki da su to insha Allah Allah subhanahu wataala zai sanya wa rayuwar mu albarka da alkhairi saboda dukkan alkhairi yana cikin koyarwa addini ta abinda mutun zai in dai zai bi karantarwa addini to zai samu albarka da alkhairi a cikin sa kira insha Allah fadakarwar mu da kasance akan adabus salam wal isti'zar ladabban sallama da kuma neman izini yayin da mutum zai shiga gida insha Allah akan su ne za mu yi fadakarwa wasu ladabba ne addinin musulunci ya gindaya mana yayin yin sallama da kuma lokacin da mutum yayin da zai shiga gida wasu ladabba ne ya kamata mutum ya kiyaye to da farko dai musulunci kamar yadda muka sani bai bar wa komai ba a cikin rayuwar mu ta yau da gobe sai dai mana bayani ya tsara mana yadda zamu gudanar da wannan abu da farko bangaren adabus salam ladabban sallama na farko akwai al'amalu ala nashri salami bainal muslimina jami'an musulunci ya karantar da mu akan yada sallama tsakanin musulmi gabaki daya ya zamanto mu a tsakanin mu musulmai muna yada sallama tsakanin mu kamar yadda ya tabbata hadisi daga Abi Huraira radiyallahu anhu ya dala ta tabbata a gare shi kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa wallazi nafsi biyadihi na rantsa da wanda raina yake hannunsa ma'ana manzo Allah yana rantsuwa da Allah wanda ransa yake hannunsa yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu kuma ba za ku yi imani ba har sai kun so juna awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum sai manzo Allah tsira da mutu Allah tabbata gare shi yace masa abansa shin ba zan nuna muku wani abu ba wanda idan kuka aikata shi za ku so juna yace afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 54 sangantaka ma'ana a wannan hadisi manzo Allah ya nuna cewa ba za mu shiga ba aljanna ba har sai mun yi imani kuma ba za mu yi imani ba har sai mun so junan mu ba to shine manzo Allah ya ce shin ba zai nuna mana ba abinda idan muka aikata shi za mu so juna yace mu yada sallama tsakaninmu kuma wannan abu ne yadda manzo Allah ya wadi duk wanda zaka ga yana ma ƴan uwan shi musulmai sallama ko da babu sanayya tsakaninka a ce kaddarta hanyar kace ta wucewa wajen kasuwa ko makaranta ko zaka je ekol ko wajen aikin ka indai zaka ringa mutane sallama to yau da gobe zaka ga hakun saba zaka ga ana gaisa da juna haka ga wata alaka ta shiga tsakanin saboda me dalilin sallama kaga kenan za a samu mi soyayya juna to shine abin da manzo Allah yake ne idan muna yada sallama tsakanin mu muna yi wa juna sallama to wannan zai sa mu so junan mu wannan ko amma aka samu soyayya juna zaka za a riga samun taimakeke ne juna da tausaya wa juna da kawo juna tallafi da agari da sauran su wanda kuma daman shine ruhin addinin musulunci zamanto mun zamanto daya muna taimakeke ne juna da mu'amala tare da juna to wannan kun ga hadisi yana nuna mana cewa muhimmancin ya zamanto ana yada sallama a cikin mu musulmai na gaba sai adamul iktisar fi ilqa'is salami ala man yurafaqat kenan ba a so mutun ya takaita wajen yin sallama akan wanda ya sani kadai. Ana so kenan kaga wannan hadisi na baya mana bayanin cewa a yada sallama, to kuma shine manzo Allah zai nuna mana cewa to kuma in zaka yi sallama ma da ake so a yada ta, kakka ce a hai wanda ka sani kadai zaka ma sallama, in dai mutum musulmi ne to ana so ka mai sallama. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhuma, daga wannan sahabi Abdullahi dan Amr dan As, Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa da sauran sahabban manzo Allah gabaki da, yace anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace wani mutum ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul islami khairun, ma'ana ayyu khisalul islami afdal, wa a cikin dabi'o'i na musulunci wanne ne suka fi falala suka fi alfairi. Kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce tut'imu ta'ama, shine ciyar da abinci. Ciyar da abinci yana daga cikin dabi'o'i mafiya falala da alkhairi wanda suke jawo mutum samun rahama da gafara da lada mai dimbin yawa a wajen Allah, shine ciyar da abinci ga wanda suke mabukata da mayunwata. Wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, wanda shine mahallin shahidin hadisin namu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce kuma kai sallama ga wanda ka sani da wanda ma baka sani ba. Wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim muttafaqun alayhi, ma'ana Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Kenan manzo Allah yana nuna mana cewa yana daga cikin dabi'o'i wanda suke na musulunci wanda suka fi alkhairi shine ni kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba. Sai da hakuri mara ce nake. Kenan muna cikin bayani akan wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna mana cewa ana so mutum ya zama to yana yin sallama ga wanda ya sani da wanda bai sani ba daga cikin uwansa musulmai, wanda kuma yana daga cikin alamomin mata shahar kiyama da manzo Allah ya bayani cewa zaka ga mutum yana yin sallama ne ga wanda ya sani, kamar da mu ma yanzu wannan abin yana faruwa a cikin mu, zaka mutum yana iya zuwa majalisi ko ta fara ko wajen zama ko za ka ga iya wanda ya sani zai ma sallama ko ba shi hannu su gaisa su so rabbiya musu, ko kuma in yi zo wucewa ka san wannan sarai ɗan uwanka ne musulmi ka musu sallama, to amma za ka ga ya wuce in ka ga ya sallama sai ya ga wanda ya sani, shi yasa za ka ga a cikin mutane ma akwai za ka ga su ce ai wani baya mana sallama sai ya ga wanda ya sani a cikin mu, amma in yi zo babu wanda ya sani baya ni sallama. Kenan wannan baya daga cikin ɗabi'o'i na addinin musulunci, ana so a matsayinka na musulmi duk ɗan uwanka musulmi in ka gamu da shi to ka mai sallama. Na gaba al-iltizamu bisigati al-waridati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ana so mutun yayin da zai sallama to yayi sallama da siga wadda ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana salan yadda zaka yi sallama ya zama to yadda manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya karanta. Hadisi ya tabbata daga sahabi Imran bin Husayn radiyallahu anhuma, wannan sahabi Imran bin Husayn yake cewa anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalle wani mutum ya zo wajen annabi sira da aminci Allah sabaka a gare shi, fa qala sai ya ce assalamu alaikum, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun, shi wannan mutum da ya zo ya ce assalamu alaikum sai manzon Allah ya mai da mai sallama sai ya ce kuma ashrun bi ma'ana lahu ashru hasanat, yana da lada goma. Sun maja aka sai wani shi ma ya zo bakala sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam 20. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam farada alaihi salam faqala 20. Maza Allah maida mai sallama sai yace 20. Bi ma'ana lahu 20 hasana, yana da lada 20. Suma ja afa, sai wani shi ma yazo faqala sai yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam 30. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi, hadisi mai lamba 2689 da mai sisan 429, kuma ya ce hadisi ne hasan sahih. To a wannan hadisi ana nuna mana siga yadda ake yin sallama. Kenan dai sallama ko ka ce assalamu alaikum, mun ji manzo Allah ce duk wanda ya ce assalamu alaikum 20 yana da lada 10. In ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, manzala ce 20 kana da lada 20. In ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam kana da lada 30. Kenan yanzu mutum in zai sallama kana da zaki, lada nawa kake so ka samu? Na tabbata mu yanzu a nan da za a ce in kai sallama ka ce assalamu alaikum, ji kawo mu za a baka assalamu alaikum wa rahmatullahi, ji kai 20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ji ka 30. Wace za ka rage yi? 30. To amma kaga wannan kuɗi ne wa, ana iya baka su ma ka yada ko ka kashe su shikenan, amma nan lada ne na nan a rubuce har tashin kiyama. Kenan da haka in za mu sallama sai mu yi kokari mu samu wannan babbar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada 30. Duk wanda kaga mu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada 30. Haka in amma sallama kai ma za ka maida wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shi ne siga ta sallama wadda ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma haka ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu labari, hadisi yana cikin sahihul Bukhari, hadisi mai lamba 3326 3376 daga Abi Huraira عبد الرحمن بن سكر الله قال ما سيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مازال سيرا دا من الله ثبت غري شي ياتي خلق الله ادم وطوله 60 ذراعا الله يلت النبي ادم سينسا ذراعي 60 معنى daga nan zuwa nan shine ذراعي yana da ذراعي tsayin shi ذراعي 60 summa qala sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Adam izhab ka tafi fa sallim ala ulaika min al mala'ika, yace ka je kama wa'ancan mala'iku sallama, fastami ma yuhayyunaka, he ka saurari wata amsa za su baka, to tahiyyatuka wa tahiyyatu zuriyatika, wannan zai zama to ita ce gaisuwarka da gaisuwar zuriyarka. Fa qala, sai annabi Adam ya ce assalamu alaikum, sai ta koyi mala'iku sai ce musu assalamu alaikum, fa qalu, sai suka ce assalamu alayka wa rahmatullah, fa zadu wa rahmatullah, sai suka kara mai da wa rahmatullah. To mun ga annabi Adam shi ma farkon abinda aka fara ce mushi shi sallama ce, ce assalamu alaikum, su kuma suka ce mimi wa alayka assalam kenan wa rahmatullah, kenan suka tsaya bakin nan, kenan sha ce musu assalamu alaikum, su kuma suka ce mai wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kuma daman Allah ya ce mai kaje ka saurara da irin amsar da za su baka, to shi ne zaman to gaisuwarka da gaisuwa zuri'arka. Daga kenan wannan mun ji kenan shi ma siga ta tabbata daga babanmu shi ne annabi Adam alaihi salam. Haka nan kuma ya tabbata hadisi daga Aisha yadda Allah tabbata a gare ta, wanda shi ma yana cikin sahih Bukhari, hadisi mai lamba 3217 turamin disan. Aisha take cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala laha, lalle annabi sira da mun ci Allah sabata gare shi ya ce da ita ya Aisha, yake Aisha hadha jibrilu yaqra'u alayki salam, yace mata Aisha ga jibrili nan yazo yana miki sallama. Fa qalat, sai ta ce wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, tace tara mala ara turidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suna tare da manzon Allah a ɗakin ta. Manzon Allah ce ga jibrilin nan yazo yana gaida ki yana miki sallama, yace ce to ka ce mushi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ni ma ina amsa. Tace kuma ya manzon Allah kana gani abin da ban magani, tunda lokacin suna tare shine tace tara mala ara, kana ganin abin da ba na gani ya makin Allah. Da haka kenan wannan shine siga da ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mutum zai sallama shine kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko kace assalamu alaikum ko kace assalamu alaikum wa rahmatullah ko kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kinane shine tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai kuma suka ce kana iya kara da siga da tazo a cikin suratul safat wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa misali salamun ala nuhin fil alamin shi yanzu wannan ta cikin suratul safat ta zo da siga ne na nakira ita waccan wanda ta zo hadisi da ma'arifa ne assalamu alaikum da alif wal lam assalamu alaikum shi kuma wanda ta zo a cikin suratul safat ta zo ne da nakira salamun misali salamun ala nuhin fil alamin a cikin suratul safat aya ta 79 sosan biznes haka a cikin dai suratul safat salamun ala ibrahim aya ta 109 sannan haka ne salamun ala musa wa harun a cikin suratul safat aya ta 120 sannan haka salamun ala ilyasin ko aliyasin aya ta 130 sannan haka kuma da ƙarshe Allah ya ce wa salamun ala mursalina aya ta 181 san ka turanta to malamai suka ce ita ma wannan mutun yana iya tunda siga ce da ta zo a Qur'ani kina ko ka ce mutun salamun alaikum ko salamun alaikum wa rahmatullah ko salamun alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wanda ta zo a Qur'ani ko kuma kai wanda ta zo hadisi kamar da muka gani hadisin Aisha da na wannan sahabi Imran ibn Hussein da na kuma annabi Adam shine assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh to wannan shine siga da ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna yanku suri muka zo sallama ya mace salamu alaikum wannan babu ita da haka in kace salamu alaikum wannan ba sallama kai ba kenan kace salama babu salama kenan dai kace assalamu assalamu alaikum ba assalama ba kenan da muke cewa salam ko salamu alaikum kenan wannan duka ba sallama bace ba wanda ta tabbata shine kace assalamu alaikum wa rahmatullah to kuma ita ce in kai zaka samu lada amma in kana wajen a gargajiyanci ba ka samu lada ba tunda aka tsatsara ta ga kawo aina ta zo babu ita kenan mu yi kokari mu gyara an zamu sallama mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko cike da yadi sani ne mutun yadi ba zai ga duka imamu nau ya kasa cikin kitabus salam kaifiyatus salam yadi kawo babu yaya ne ake yin sallama ya kawo duka wannan hadisi da muka ambata daga kenan mutun zai sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma na yi muku sure muna kara da ta'ala a cikin siga da manzo Allah ko babu ta'ala kun ji assalamu alaikum manzo Allah ce lada 10 wa rahmatullahi 20 wa barakatuh ma'ana wannan kalmomin ko ne ka dauka assalamu alaikum 10 wa rahmatullahi 10 wa barakatuh 10 in ka hada su 30 to kai kuma yanzu ka ka ta'ala ta nemi ka ina ka ka kuma ka nemi mata lada ita kuma ladan nan za a baka kenan kina da kai mun ga kokarin takaitawa abin da ya tabbata ga manzo Allah wasu abin da suke diba to ai ta'ala ma'ana tana da kyau ta'ala shine madaukaki to amma inda za ta miƙe a ce manzo Allah kai koyar ba kai koyar ba ko ke ka takaita da manzo Allah ko saboda Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yadda manzo Allah haka zaka saboda shi kanshi ba wai sakon daga gare shi bane daga Allah ne haka Allah yake so shi yasa haka ya koyar da mu saboda la yanzu ko anal hawa in huwa illa wahyuha manzo Allah bai furci da sada duk abin da ya wadi wannan wahayi ne daga wajen Allah daga kenan koda mutun ya saba mai kokari koda kai ma abu sa kuskure kai kokarin ka ringa gyara an to zaka sallama ka gargace ta ala me yasa ba ta ala saboda ba haka manzo Allah ya koyar ba cikin lafazin da manzo Allah ya koyar babu ta ala daga koda ni ne tambaye ka me yasa ba yake kace manzo Allah bai koyar ba abin da ya koyar babu ta ala a ciki haka kuma wajen mai da amsa muna cewa amin wa alaikum assalam shi ma lafazin amin bai zo ba a cikin hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma wasu abin da suke dauka ai an ce sallama addu'a assalamu alaikum amince Allah ya tabbata a gare ku wa rahmatullahi da rahmatsa wa barakatuhu da albarkarsa to shine kuma dalilin wannan yayin mutum yake yake ji mutane sai ta amin ma'ana amin wannan kamar adda da ma yake ce amin wa alaikum assalam to shi kuma matsalar manzo Allah abin da ya koyar wa alaikum assalam ai duka mun ji hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zauka sallama ta ce wa alaikum assalam daga kenan kai man ka tashi sai zaka yi wa alaikum assalam kenan mutun yama sallama yama addu'a ya ce amincin Allah da rahmatsa da albarkar sai tabbata a gare ka to he kai ma kace wa alaikum assalam kuma haka kai ma haka amincin Allah da rahmatsa da albarkar sa ya tabbata a gare ka daga kenan mai kokarin hudu wannan amin din nan kuma akwai da suke kuskure akwai da in ka mai sallama ma kai ne ce ma yawwa ko sanu ko barka to kaga me shi ma kuskure saboda mai da sallama wajibi ne shi yin sallama sunna ne mustahabi ne kamar da ibnu abdulbar ya kawo shi ya haka to ijma'i ma na malamai cewa yin mai da sallama wajibi ne amma yin sallamawa mustahabi ne duka akan haka malamai suka yi ma'ana ka fara ma mutun sallama assalamu alaikum wannan sunna ne mustahabi ne ana so to amma idan aka ma sallama kuma wannan mai da wajibi ne saboda manzo Allah ambata cewa yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi shine raddu salam mai da sallama daga cikin haƙoƙin da manzo Allah ambata to amma kaga zaka zo ka mai sallama kawai ce yawa ko sanu ko masha Allah da sauran su kenan wannan kusuri ne kina idan mutun ya ma sallama kai ma ka ce mai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amma dan kusan abin akwai jahilci a ciki ai mutun addu'a ya ma yace amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa ta bata a gare ka kai ma haka amma baka mai da mai ka mai bakin ciki ba shi ya ma addu'a yace amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa ta bata a gare ka kai kuma ka ce yawa ko sanu ko barka kuma ka haramta ma kanka lada inda ka mai da ka sauke wajibi kuma zaka samu lada kuma ka sauke haƙin da Allah ya dora na dan uwanka da manzo Allah ya ce daga cikin haƙoƙin da Allah ya dora na musulmi akan musulmi akwai raddu salam kenan shine ni mai da sallama daga kenan sai mu kokari mu takaitu da siga wadda ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gaba Allah ya kula alayka salam ba a so inda ka ma mutun sallama ka ce alayka salam ba a hudin wannan lafazin hadisi ya tabbata daga Jabir bin Sulaim radiyallahu anhu kale yake cewa ataitu annabi sallallahu alaihi wasallama shi wannan sahabi Jabir bin Sulaim yake cewa nazo jan annabi tsira da mun ci Allah sabata gare shi ba kullu sai nace alayka salam ma'ana da yazo yace ma manzo Allah alayka salam a gare ka aminci fa kala sai manzo Allah ce la taqul alayka salam kada ka ce alayka salam walakin qul assalamu alayka kina baka ce mutum alayka salam a haire ka ce assalamu alayka kun ga da yazo ce ma manzo Allah alayka salam sai manzo Allah ya gyara mai ce la taqul kada ka ce alayka salam sai dai ka ce ni assalamu alayka aminci tabbata a gare ka wannan hadisi na cikin Sunan Tirmidhi kuma ya ce hadisi ne hasan sahihun ya kashi hadisi mai lamba 2722 daga kenan ba a cewa alayka salam in zaka sallama dai ka ce ma mutum assalamu alayka amma ba a ce alayka salam na gaba an milki assalama inda al-qudumi wa inda al-qiyami min majlisihi ana so yayin da mutum ya zo guri yayi sallama haka lokacin da zai tashi ya bar wannan gurin yayi sallama shi ma nan duka sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya tabbata daga Abi Huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah tsira da annabi Allah sabata gare shi yake cewa idan taha ahadukum ila majlis idan taha bi ma'ana idza wasala idan ɗayan ku yaje wani majlisi falli yusallim to yi sallama ma'ana yanda ka zo wani majlisi wajen zama to ana so kai sallama duk inda kaje inda akwai mutane a zauna a gurin to ana so in ka zo kai sallama fa in badalahu an yajlisa falyajlis manzo Allah ce idan kaga dama zama kai ka zauna ma'ana ka zo wuce ne ka tabbo mutane a zauni to kai ka musu sallama kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan kaga kana da buƙatar zama manzo Allah ce ka zauna summa idza qama yayin da kuma ka tashi zaka tahiyyarka falyusallim manzo Allah ce to kuma zaka tayi maka musu sallama manzo Allah ce falaysatul ula bi ahqqa min al akhirah bi ma'ana ay laysat at taslimatul ula inda qudumihi afdalu min allati inda sirafi min al majlis ma'ana ita wannan sallamar wanda kai ta farko kenan ba ta fi ba wannan ta ƙarshe ba ma'ana ko ce tana cin zaman kanta ne so ake in ka zo a farkon zuwan ka wajen mutane ka musu sallama haka in zaka tai ka musu sallama ko ce tana cin gashin kanta ne kuma ko ce zaka samu lada ma'ana kenan wata bata dauke ma wata ko ce tana cin gashin kanta ne daga kenan mu yi kokarin raya wannan sunna din mafi yawancin mu zaka ga in muka zo guri muna da kokarin yin sallama amma in zamu tashi ba kawai haka kake tahiyyarka kenan idan ka zo cikin mutane assalamu alaikum aka gaisa in zaka tai ka ce to jama'a assalamu alaikum kenan farkon abin da ka zo musu da shi sallama kuma zaka tai ka musu sallama to wannan shine abin da ake ne a wannan hadisi da manzo Allah ya mana bayani cewa kenan in ka zo guri kai sallama haka in zaka tashi ka tahiyyarka to ya zama to ƙarshen abin da zaka musu shine sallama na gaba an ya harisa kullu muslimin an yakuna huwal badi'u bisalam kowane musulmi ya zamanto ya kwadaitu ya zamanto cewa shine farkon wanda zai fara yin sallama ma'ana yanda ka gaba mu da dan uwanka ko abokinka ya zamanto kai ne farkon wanda zaka fara yin sallama hadisi ya tabbata daga sahabi Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa inna awlan nasi billahi ay inna aqraban nasi min al mutalaqin ila rahmatillahi, ma'ana wanda yafi cancanta da samu kusanci da rahmar Allah a tsakanin mutane biyu da suka hadu shine manzo Allah ya ce man bada'a hum bisalami, wanda ya fara yin sallama, ma'ana wanda yafi kusa da rahmar Allah to shine a cikin mutane wanda ya fara madan uwan shi sallama, ma'ana kaga mu da karamin ka ko abokin ka to ya zama to kai ne zaka fara mai sallama ba ka jira ba ya ma sallama, to shine manzo Allah ya ce wanda yafi kusa mu kusanci da rahmar Allah shine wanda yake fara madan uwan shi sallama, kine zama to kaga mu da dan uwan ka ko abokin ka ya zama to kai zaka fara mai sallama ba za jira ba zaka bi hawa mai sallama ba, to muka samu wannan falala da manzo Allah ya ambata a cikin wannan hadisi, wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahih na Sunan Abi Dawud, hadisi mai lamba 2197. Haka daga cikin dai ladabban sallama an yulqiyal muslimu assalamu ala akhi idha hala bainahuma shay'u, ana so kayi ma dan uwanka sallama yayin da wani abu ya shiga tsakanin ku, kana tare da dan uwanka sai wani abu ya shiga tsakanin ku to in kuka saki haduwa ka mai sallama. Hadisin daga Abi Huraira Allah kara masa yarda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da manzo Allah su tabbata a gare shi yana cewa idza laqiya ahadukum akhahu, idan ɗayan ku ya haɗu da ɗan uwansa falyusallim alayhi, to yi masa sallama yace assalamu alaikum wa assalamu alayka, fa in halat bainahuma shajaratun, idan wani abu ya shiga tsakanin su kamar wani wata itaciya aw jidaru ko takatanga aw hajarun ko dutse sun malakiyahu sanne sake haduwa da shi falyusallim alayhi aidan, to hallo kuma sake yi masa sallama, wannan hadisi shi ma na cikin Sunan na Abi Dawud, Imam Albani ya inganta shi a cikin Sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 2500. To wannan hadisi abinda manzo Allah ke nuna mana wata sunna ce wanda ta zama to mahjura a wajen mafiyancin mutane ko kuma mutane da ba su santa ba, abinda manzo Allah ke ni ana idan ka gama da dan uwanka ka mai sallama, to idan wani abu ya shiga tsakanin yanzu misali kana tare da dan uwanka sai ya huta nan kaga wannan katanga ta shiga tsakanin ku idan ya dawo to ka sake mai sallama, wata itaciya ta shiga tsakanin ka sake mai sallama, wata katanga ta shiga tsakanin ka sake mai sallama, ma'ana kana tare da dan uwanka sai wani abu ya shiga tsakanin ku wani labuli wani rido ko ma menene ya shiga tsakanin don ka sake haɗuwa manzo Allah cika mai sallama saboda ana so a yada sallama, amma yanzu da misali za ka haɗu da dan uwanka assalamu alaikum kun gaisa sai mu tara manzo Allah ce in ya dawo ka sake mai assalamu alaikum akwai da za ka sake ka haka za a yi ta yi, amma wani mutane zuwa in ya ce zai wani a cika a wani ya matsa da yin sallama shi kuma sallama albarka ce alkhairi ne saboda ni na farko dai duk in kai sallama za ka samu lada, na biyu kuma addu'a ce kake ma dan uwanka amincin Allah da rahamarsa da albarka, kowa na neman aminci ko kowa na san rahamar Allah kowa na san amincin Allah kowa na san albarkar Allah, to kun ji manzo Allah ce idan wani abu ya shiga tsakanin ka da dan uwanka ya buga mana misali kamar yace mana kamar itaciya ce ko wani dutse ko ta katanga ko wani labule ko wani gimshiki ko ma menene shiga tsakanin ka da shi to manzo Allah ce ka saki mai sallama. Na gaba daga cikin ladabban sallama an yusallima al muslimu ala man fi baitihi fa in lam yajid sallama ala nafsihi, ana so musulmi yayin da yazo shiga gidansa ko gidansu yayi sallama, idan babu kowa a gidan to sai kama kanka sallama saboda ni liqaulihi ta'ala, saboda fadar Allah madaukakin sarki a cikin suratul nur wani yanki na aya ta 61 tunda aya tana fara laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid hazwa fa idza dakhaltum buyutan, Allah ya ce yayin da za ku shiga gidaje fa sallimu ala anfusikum, to ku yi wa kawunan ku sallama, ma'ana in akwai mutane a gidan sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, in babu kuma mutane a gidan gidan a yi yake ta yi ka zo gidan ma ga kaje na kai za ka bude ma ka bude kwaɗan da yake, to in ka shiga sai ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina, to Allah ya ce wannan gaisuwa da sallama da za ku yi yayin da ku zo shiga gida tahiyatan min indillah, gaisuwa ce daga gurin Allah subhanahu wata'ala, ana Allah ne shar'anta mana yin sallama yayin da za mu shiga cikin gidaje, kuma wannan gaisuwar mubarakatan mai albarka tayyiba kuma tsakakkiya dadada, ma'ana gaisuwa ce mai albarka wadda za ta janyo ma samun albarka a kai karan kanka da kai da ma abota gidan da kuma sallama, kuma tayyiba wanda za ta zama to tsarkakakkiya za ta tsarkake ka ta tsarkake wayannan ma'abuta gidan daga kenan ana so yayin da mutun ya zo shiga gida to ana so kai sallama in akwai mutane a cikin gidan kenan sai ka musallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in babu mutane kuma sai ka ce assalamu alaina kamar yadda ya tabbata daga mujahid bin jabr taliban abdullahi ibn abbas karkashin wannan aya ta cikin suratul nur yake cewa idza dakhalta ala ahlika idan ka shiga wajen iyalanka fa sallim alaihim sai ka musallama yace wa idza dakhalta baitan laysa fihi ahadun idan ka shiga gidan da babu kowa a ciki fa qul assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan yazo a cikin tafsirin imam ibn kasir tafsirul qur'an al-azim karkashin wannan aya da haka muriki ko da za ka zo za ka shiga gida babu kowa a gidan kawai ba hanga za ka yi ka shiga ba yake ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shine da Allah ya ce fasallimu ala anfusikum ku sallama ga kawunan kenan kawunan ku nan kalabi ne in akwai mutane a cikin gidan to yake ce assalamu alaikum wa rahmatullahi in babu kowa a gidan yake ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kaga wannan sunan mutane da ba santa ba yayin da ka zo gida babu kowa ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kenan wannan sallama da kai zaka samu albarka da wannan gidan haka yana daga cikin ladabbar sallama idza marra bi sibyanin alqa alaihi musallam yayin da ka zo wucewa ka tarro yara akan titi ko suna wasa ko suna wani abu ana so ka musallama ya tabbata daga a cikin sahih bukhari da muslim daga Anas bin Malik Allah kara masa yarda yake cewa annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala sibyani mazalla sallallahu alaihi wasallam wa taran ya huce da wajen wasu yara fa sallama alaihim sai musu sallama afwan shi Anas din ne annahu marra ala sibyani ya zo huciya da wajen yara fa sallama alaihim sai musu sallama wa qala sai ya ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu yace manzo Allah ya kasance da haka mana Anas sai kadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana cikin yara ga hadisin nan hadisin yana cikin sunan Abi Dawud yake cewa intaha ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay wasala ilaina rasulullahi manzo Allah tare ya zo wajen mu ana gulamin fil kalman yace a lokacin ni yaro ne ina cikin yara fa sallama alaina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana sallama to kaga wannan abin da manzo Allah ya ma Anas tun yana yaro ne wa manzo Allah ya zo wuce ta tashi a cikin yara kawai ya tsaga musu annabi ce assalamu alaikum to shine Anas ya rike shine shi ma taren ya zo wucewa ta wajen yara yace musu assalamu alaikum he musu sallama kuma da aka tambaye shi yace wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu yace manzo Allah kasance na mai sallama to kaga wannan sunna ce da manya ba sa yi yanzu manya ne zaka in zo wuce ga yara ko aka amma abu zai sanya musu wani abare sai ka aika diba kaga baban suwa ne kowa ne ya zo wuce ga mana sallama har da idan ga jeje yana ta ai wani dazu da ya zo wuce ga mu muna wasa ne ko muna zaune ya mana sallama daga kenan yana daga cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo wuce yara kanana to ana so ka musu sallama kun ga Anas yana yaro ne manzo Allah ya musa haka amma kuma ya rike wannan shi ma da ya girma da ya zo wuce ta wajen yara ya musu sallama kuma ya ce manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake musu yayi haka mana lokacin shi ma yana yaro ya musu sallama daga kenan mu rike ko da ka zo wucewa kaga yara a zaune ne suke wasa kuma ya kace musu assalamu alaikum wa rahmatullahi za su ji dadi na gaba daga cikin sunnonin sallama shine an yi sallima as-sagiru ala al-kabir war-rakibu ala al-mashi wal-qalilu ala al-kasir shine ana so yaro ya fara ma babba sallama ana so mahai wanda yake saman abin hawa ya ma wanda yake tafiya a kawa wal-mashi ala al-qa'idi wanda yake tafiya a kafa ya ma wanda yake zaune sallama wal-qalilu ala al-kasir an kadan su ma diya sallama saboda hadisi ne yazo a cikin sahih bukhari da muslim daga abi huraira da Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da manzo Allah sabata gare shi yana cewa yusallimu as-sagiru ala al-kabir kenan yaro karami shine zai ma babba sallama yayin da aka hade da karami da babba yaro da babba to shi yaro a cikin ladabi na musulunci shi ake so ya fara ma babba sallama kenan yaro ya fara ma babba sallama karami ya ma babba sallama na gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce war-rakibu ala al-mashi wanda yake saman abin hawa shine ar-rakibu a saman doki ne kake a saman jaki kake a saman raƙumi kake ko kuma misali a saman belo kake a saman moto kake a saman mota kake ai kai ne dai a saman abin hawa ko to ana so kai kuma kamar alal mashi wanda yake tafiya a kafa ma'ana ka zo wuce a moto shi kuma yana tafiya a kafa to kai da kake saman abin hawa kai ake so kamar kai ake so ka kama ka fara mai sallama wannan shine ladabi da manzo Allah koya mana wanda yake sama abin hawa yama wanda yake tafi a kaha sallama sai na gaba manzo Allah ce wal mashi alal qa'id shi kuma wanda yake tafi a kaha yama wanda yake zauna sallama kana tafi a kaha ka zauna a mutane su kuma a zaune kai da kake tahiyar kai zaka ma wanda suke zauna sallama ba su ba na zauna za su fara masallama ba a kai wanda kake tahiyar a kaha kai zaka ma wanda suke zauna sallama kenan kai zaka fara masallama wal qalilu alal kaseer haka yanda aka haɗu mutane kadan da yawa to ɗan kadan din su za su fara ma yawa sallama to wannan yana cikin ladabba da sallama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sai mu kokarin daba ka wannan haka yana daga cikin ladabban sallama al ibtisamatu inda ilqa'is salam wa raddihi haka mutum ya yi murmushi lokacin da zai sallama da lokacin da zai mai da sallama hadisin Abi Zar al-Ghifari yana cikin sahih Muslim Abi Zar al-Ghifari ya ce kala liyan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce muni la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an manzo Allah ya ce kada ka rena aikin alkhairi ko mun karancin sa walau an talqa akhaka biwajhin talib ko da ka hadu da dan uwanka ne kana da sakakkiyar fuska ka saka masa fuska ma'ana ana so ka gama da dan uwanka da zaman da fuskarka a sake cikin murmushi da annuri kaka shawo kaka ka haddike fuska ka sha gumba ka mutuke fuska ana so ka gama da dan uwanka ka saka masa fuska a ga murmushi a tattare da kai to manzala ce kada ka rena aiki alheri sai manzala kwatanta koda ka haddike dan uwanka ne da sakakkiyar fuska fuskarka a sake cikin murmushi to wannan aiki ne mai kyau shi yasa a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Zar tabassumuka fi waji akhika laka sadaqatan yace sakin fuskarka ga dan uwanka to wannan zai sa a baka ladan sadaka kamar kai sadaka ma'ana ka gama da dan uwanka ka saka masa fuska cikin murmushi to wannan zai rubuta ma ladan sadaka da aka gina ka gama da dan uwanka ba a so ka bashi hannun fuskarka a gagace a ka saki fuskarka cikin murmushi in yi ma sallama kai ma kuma in za ka maida cikin murmushi ka maida to wannan haka ake so saboda shi sakin fuska ma manzo Allah ce ladan za a baka daga kakarin ganin mutum yana sake wayar sakan ba mutane su an baka sani ba ma yanzu ka ringa yi saboda manzo Allah ce sake musu ma ana baka ladan sadaka kaga ko da baka da kudin sadaka to kaga za ka ringa samun lada kullun na sadaka saboda ni in ka gama da yan uwanka kana saka musu fuska kana murmushi to wannan abu ne wanda ake so yayin sallama ko kuma mai da sallama haka yana daga cikin ladabban sallama al musafahatu ma'as salam yanda zaka yi ma dan uwanka sallama ana so ka bashi hannu kuyi musafaha ku gaisa حديث هذا بدا صحيح اشكن صحيح البخاري دغ قتاده قال يجي تيوا قلت لانس قتاده يجي وانس يدال تبتا غريش اكانت المصافحه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شو انا تابعي ني قتاده بن دعامه السدوسي يجي تنبيه انس يجي تيوا وشن اكوي مصافحه ان اكا غمو دجونا يايين سلاما اميكا هانو اغيسا a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sahabban manzo Allah sun kasance sun ga yana su gamu da junansu suna yin musafa yayin sallama qala na'am sai Anas ya ce kuma haka ya tabbata daga sahabi al-Barra bin Azib qala ki cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun ce Allah tabbata gare shi yana cewa ma min muslimaini babu su muslimai mutum biyu yantakiyani da za su hadu bai ta safahani da za su musafa su gaisa da juna illa ghufira lahumma fa ce an gafarta musu qabla an yaftarika kafin su rabu da juna za a gafarta musu don su ma'ana gani da baga musafa tana da falala falalar ta manzo Allah ce idan ka gama da dan uwanka musulmi ku kai musafa ku gaisa to za a gafarta muku kafin ku rabu da juna daga kenan kuma malamai suka ce musafa zaka yi da babanka to ai babu ma wanda ya kamata ma yayi musafa irin da babanka ko malaminka saboda ni ku hada hannu da babanka karin dankon alaka ne ta tsakanin uba da da kuma za ku samu lada kai yanzu akwai wanda zaka so ku gaisa a gafarta mishi irin a ce kamar danka to kaga musafa akwai ta tsakanin iyaye tsakanin malamai kowa za ku gaisa ne saboda ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bato gaciya ba duk da akwai wasu zaka ga cikin al'adun su su gani suke ka ba hannu ba ku gaisa kamar bai dace ba to kaji ya tabbata hadisin manzo Allah shi yasa wannan yake tambaya shin sahabbai su gamu da manzo Allah suna gaisa kenan ayi musafa za a gafarta muku zama banku yayin da kuka yi musafa da aka yi muzamantu yayin da muka ka haɗu da ɗan'uwanka musulmi assalamu alaikum ka bashi hannu ku gaisa to amma wa a rike musafa tsakanin maza da maza mata da mata dan ka wani yayin gaba mata ya ce ya ji hadisin falalar cewa aka yi zai musafa a Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma massat yadun nabi sallallahu alaihi wasallam yadda imra'atun qattul tace manzo Allah tunda yake hannunsa bai taba taba hannun wata mace ba tace kana yusafirun nisa fil mubayaa bil kalam idan mutum ya zo yin imani da manzo Allah zai mai mubaya'a ne da hannu ka dora hannunka a hannun manzo Allah amma tace su ma za mu ga Allah musu baya ne da baki baya haka hannu da shi da haka ne ba a yarda ba kai hannu da ta mace wanda ba muharrama ka ba in muharrama ka ce malami sun ce nan babu laifi kamar misali mahaifiyarka iyarka kanwar mahaifiyarka kanwar mahaifinka shi wannan duka muharraman ka ne amma macen da ba muharraman ka ba ta ko zai dinka ko abokiyarka ko alkwal ko a makaranta ko gaisa haramu da haka kenan musafa maza da maza mata da mata eh dai tsakaninka da matarka ne ko ɗan uwanka mata da kuke jini uwa ɗaya uba da amma da suke ko zinoninka ne ko sauran ɗan unguwa da gari da wane ne to wannan bai halatta da haka dai ana son yin musafa saboda ana kankarima mutum zunubi haka yajuzu aljam'u bainal isharati wan nutq bis salam ya halatta mutum yayi sallama kuma da nuni da hannu kaga mafi yawancin mun muka zo kamar in mutane suna nesa da kai zaka iya musu sallama ka ce musu assalamu alaikum kada hannu ko to tayi wani kana iya ne wani ya ce ina dalili to ga dalili bari ku ji ya tabbata shi mu a cikin sunna ana iya hada sallama da daga hannu ma'ana in ka zo wuce ka daga wa mutane muka ce assalamu alaikum hadisin yana cikin sunan at-tirmidhi kuma imamu albani ya inganta shi a cikin sunan at-tirmidhi hadisi mai lamba 2697 da ya mili 697 an asma'a binti zaid daga asma'a binti yazid radiyallahu anha ya dala tabbata gare ta to hadisu tana bada labarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marra fil masjid wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huce a cikin masallaci wa usbatun minan nisa'i qu'udun a lokacin wani tare na mata suna nan zaune wani taron mata shine usba bi ma'ana majmu'atu minan nisa jalisat wani taron mata suna nan a zaune a cikin masallaci fa alwa bi yadihi bit taslim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa alwa ma'ana fa ashara bi yadihi sai manzo Allah ya nuni da hannunsa bit taslim ya sallama wa ashara Abdul Hamid bi yadihi shi marwayin hadisin ya daga hannun shi ai manzo Allah da yazo daga masa hannu ya haka yace assalamu alaikum daga kenan shi ma na tabbata sunna ne in ka zo wucewa musamman mutane suna nesa da kai ba hannu zaka ba su ko gaisa ba kene ka ce assalamu alaikum ka daga hannu to wannan ya tabbata sunna inda a da ma kana yi ka dauka al'ada ne to ka ji ya tabbata sunna in kai da ni sunna ce zaka samu da haka kenan wannan shi ma tabbata haka adamu ibtida'i bayna muslimi bisalam ba a so ka fara ma wanda ba musulmi ba sallama ba yahuda da nasaru da sauran dukkan jinsi na kafare ba a fara musu sallama hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga abi huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da mutunci Allah tabbata gare shi ya ce la tabda'ul yahuda wal nasara bisalam yace kada ku fara ma yahudawa da nasaru sallama kenan manzo Allah ya da haka baya halatta ko da wani abokin aikin ka ne ko abokin gasancin ka ko makocin ka ba yahudi ne ko kirista ne ko ma wane ne indai ba musulmi bane ba wani addini ke to baya halatta ka fara mai sallama kace mai assalamu alaikum baya halatta na gaba raddu salami ala ghayril muslimi bi qawlihi wa alaikum wanda ba musulmi ba to kaga an ce baya halatta ka mishi sallama to in yi ma sallama kai kuma dama kai aka ce ka fara yi masa sallama dama baya halatta to shi kuma idan yi ma sallama ya zaka yi to idan yi ma sallama sai ka mai da mai amsa da wa alaikum hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda hadisi yana cikin sahih muslim anna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam lalle sahaban manzo Allah tsira da amincin Allah sabata qalu lin nabi sun ce wa annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi inna ahlal kitabi yusallimuna alaina suka ce ya maki Allah lalle ahlal kitabi yahudi da nasara suna yi mana sallama fa kaifa naruddu alaihim ta ya za mu maida masa amsa qala sai manzo Allah ce qulu ku ce wa alaikum kuma haka ma'ana suka musallama haka ce wa alaikum kuma haka wa fi sahihaini a cikin sahihaini bukhari da muslim daga abdullahi dan umar annahu qala lalle shi abdullahi dan umar ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amince Allah sabata gare shi ya ce innal yahuda lalle su yahudawa idza sallama alaikum ahaduhum idan dai daga cikin su idan dai daga cikin su yayi muku sallama fa inna ma yaqulu to ku sani yana cewa ne assalamu alaikum assalamu shine almaut ma'ana yanzu muku sallama mai ko yace assalamu da lamu yace assalamu alaikum ma'ana mutuwa ta tabbata a gare ku to dan haka fa qulu ku kuma yake ce ni wa alaikum kuma haka to anan malamai suka ce kaga nan manzo Allah ya nuna illa da za a ce musu mi wa alaikum saboda mi manzo Allah ya nuna suna ce assalamu shi sai arwaya Aisha ma lokacin da suka taba zuwa suka ce assalamu ya ce wa alaikumul la'natu hatta ta kausa ta yi ta ce la'antar Allah ta fata ya ce ne manzo Allah ya ce Aisha ba yake tsananta ba baki ji ba na mai da musu amsa da suka ce assalamu alayka mutuwa ta tabbata gare ka manzo Allah ya ce wa alaikum kuma haka ma'ana kuma mutuwa ta tabbata gare ka to shi yasa malamai suke sabani idan kirista ko wanda ba musulmi ba yama sallama sak yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tunda su wa'ancan da manzo Allah ya ce a ce wa alaikum manzo Allah wa illa cewa su ta suke assalamu ba assalamu ba ma'ana suna jiye sallama ne maimakon su ce assalamu alaikum amince Allah ya tabbata gare ku sai su ce assalamu alaikum mutuwa ta tabbata gare ku to shine aka ce ka ce wa alaikum amma in suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi shine zaka ce musu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ko kuma zaka ce wa alaikum to wannan malami sun yi sabari ibn al-qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafin sa na ahkamu ahli zimma kuncin waɗanda suke wanda ba musulmai ba haka da cikin zadul ma'ad a cikin zadul ma'ad a mujalladi na 2 daga shafi na 425 zuwa shafi na 426 ya ce ikhtalafu fi raddi alaihim malami sun yi sabari yace amma fal jamhuru ala wujubihi wa huwa as-sawab mana da farko ma sun yi sabani yadda musulmi idan ya ma sallama dole ne ka amsa su ma idan suka ma sallama dole ne ka amsa shine yace malamai sun yi sabani jamhur ma'ana mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa wajibi ne ka amsa kuma ibn al-qayyim yace shine daidai amma wa qalat ta'ifa wasu kuma daga cikin malamai sun ce la yajibu ar-raddu alayhim bai halatta ka maida musu to amma yace kuma amma yace suka ce kuma kamar yadda baya wajaba ma abuta bid'a wanda bid'a su ta bayyana in suka ma sallama ka maida musu to amma yace akwai bambanci tsakanin su da wayannan to kuma wajen sallama idan suka yi sallama inda za a maida musu yace to shi ma malamai sun yi sabani zaka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ne ko kuma zaka ce wa alaikum sai yace to idan suka ce wa alaikum an suka ce assalamu alaikum kaji sare sun ce ma assalamu alaikum yace to anan zaka ce musu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu dalilin su suka ce ai wancan manzo Allah wa illa cewa ai suna ce assalamu alaikum amma idan suka ce assalamu alaikum zaka maida amsa dalili suka ce ai Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha a cikin suratul nisaa ayat 86 Allah ce yayin da aka muku gaisuwa aka gaishe ku ta gaisuwa to Allah ce fahayyu bi ahsana minha ku maida amsa da gaisuwar da ta fita ko kuma daidai da wanda aka muku ma'ana suka ce to kaga Allah ya ce a maida amsa da wanda ta fita ko da take daidai da ita daga an suka ce mu assalamu alayka kai ma zaka ce musu wa alaikum assalam kenan dai wannan dai malamai sun yi sabani ne akan in suka ce assalamu alaikum wasu na ganin zaka ce musu alaikum assalam wa rahmatullah kuma suna da hujja da suka kawo hujja wannan aya wasu kuma suna ganin a kawai da manzo Allah ya ce in suka sallama za a ce wa alaikum kai ma ko ka tai kawai in suka ma sallama ka ce wa alaikum shikenan amurta to amma ana abin da yafi kawai mutun ya aiki da na manzo Allah tunda je an samu manzo Allah ya ce wa alaikum ko ka je wa alaikum kenan suka ma sallama ko tunda ya tabbata annas hadisi manzo Allah ya ce wa alaikum shikenan ko ka ce wa alaikum ka huta tunda shi wajen fassara ce ta malume suka hudu karkashin wannan aya wa za hu yutum bi tahiyati na karshe idza marra ala qaumin min al mushrikina bainahum muslimun sallama alayhi to da mun kaji an ce baka ma kafirai sallama da farko to idan ka samu musulmi da kafirai a wuri guda a cakude da musulmi da kafirai za a yi to shi wannan ya tabbata dan wani na iya cewa to da mun ka sani idan ka samu musulmi zalla zaka musu sallama kafirai zalla ba zaka musu sallama ba to aka same su a cakude ta yi aiki ne hada su ko wani taro ko na ba yana ya samu ko larura ta sa a cakude a guri guda dai ko na aiki ko na wani abu to ya zaka yi to shi ma ya tabbata hadisin ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Usamatu bin Zaid Allah ya kara masa yarda Usamatu bin Zaid yake ba ma Urwa bin Zubair ya tambaye shi yace ce mai wai yayin da muka hadu da musulmi yayin da aka samu cakuduwa tsakanin wanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba ya za'a to shine bashi labari yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sira da mutunci Allah sabata gare shi marra bi majlisin ya zo wuciya ta wani gurin zama wa fihi akhlatun min almuslimin wal yahud a wannan mazaunin akwai musulmai da yahudawa a cakude fa sallama alaihim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu sallama ma'ana idan ka samu guri ya hada musulmi da kafirai to in ka zo wucewa to zaka musu sallama kamar da Usamatu bin Zaid yake bada labari yace akwai wata manzo Allah ya zo wucewa yahudawa da musulmi suna cakude a guri daya a majalisi guda daya yazo sai ya musu sallama. Imam Imamu Nawawi a karkashin wannan hadisin yake cewa kenan idan mutun yazo shine zai sallama wa yaqsid bihi al-muslim. Kai in ka zo ka sallama zaka ce assalamu alaikum, amma kai a ne ka kana ne iya musulman banda arnawa tunda an ce su ba mu sallama. To tunda an samu takuri din ya ne tsakanin su musulmi, in ka zo ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi, amma kai a ne ka kana ne iya musulman kadai banda kafara. Kenan wannan shi ma sai mu rike na daga cikin abin da ya shahi ladabba in ta kama ka samu musulmai da wanda ba musulmai ba suna zaune a guri guda daya. Sai na karshe ladabba sallama yayin da ka zo ka shiga gida, to ana so ka nemi izini saboda wannan ya zo a cikin Alkur'ani a cikin suratul Nur aya ta 27. Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kada ku shiga gidajen da ba gidajenku ba, hatta tasta'nisu, bi ma'ana hatta tasta'zinu, har sai ku nemi izini, wa tusallimu ala ahliha, kuma ku yi sallama ga ma'abuta wannan gida. Ya ne ne ake neman izini da sallama? Shine mutum ya zo zai ce assalamu alaikum a adkhul, kamar yadda ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga sahabi ar-Rabi'i yake cewa istazana ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa fi baitin. Shi wannan sahabi ya zo neman izini a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, faqala sai ce aliju in shigo, faqala nabi sallallahu alaihi wasallama li khadimi, sai manzo Allah ya ce ma wani daga cikin masu hidima da aiki a cikin gidan manzo Allah, ukhrij ila haza, yace ka fita ka je wajen wannan mutumin da yake ci an shigo, fa allimhu al-istizan, ka koya masa yadda ake neman izini yayin da za a shigo gida, fa qul lahu, ka ce da shi qul, ka ce assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku, adkhul in shigo, ma'ana da Allah ya ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu, ya ne ne za a yi? To manzo Allah ya koya mana aikace shine in kaje zaka ce assalamu alaikum a adkhul, manzo Allah ya ce kaje kace me yadda ake neman izini, shine kai sallama ya kace a adkhul in shigo, fa sami'ahu ar-rajul, ya wannan mutun ya ji lokacin da manzo Allah ya wadi ma yaran gidan nasa, fa qala, ya ce assalamu alaikum a adkhul, ya ce assalamu alaikum in shigo, fa azna lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa izini fa dakala sai ya shigo. Haka kuma idan ka je gida idan ne mai izini so uku ba a baka ba dama ba, to ka wuce ka tayyaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Musa al-Ash'ari yake cewa idza sta'azana ahadukum salasan, idan ɗayan ku ne mai izini so uku, falam yu'zan lahu, ba a bashi ba izinin shigowa ba, falyarji, to ya koma wasa. Ma'ana idan ka je gidan mutane kai sallama kaje shiru ka sake yi, kaje shiru ka sake yi, kaje shiru, to ya kaje ka tayyaka. Amma da ka ce an baka dama so uku ba, lokaci ɗaya zaka cinye su ba, kai ka zo ka ce assalamu alaikum, assalamu alaikum, a ana so ka dan dakata, in kai ka dan saurara can yi ka sake yi ka dan saurara, can yi ka sake yi ka dan saurara, in kai shiru to wai ka wuce ka tayyaka. Kenan manzo Allah ce neman izini so uku ne, da in ka je kai ba amsa ma ba, to sai ka wuce ka tayyaka. Kuma wannan zai iya haruwa ko da ka ji motsin mutane a cikin gida, kaka nace ka ce a dole kai ya an bude ma, baka san ba uzurin ba dai sa mutum bai amsa ma ba, baka sa irin yanayi ko halin da yake ciki ba. Kenan manzo Allah ce in ka je ka nemi izini so uku ka juya ka tai. Kuma shi ma manzo Allah ya tabbata wannan, ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ya je gidan Ubadatu, ya je gidan Sa'd bin Ubadah, da yaje sai sallama, da yaje sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya Sa'd bin Ubadah ya maida mai amsa amma ƙasa da murya, bai daga murya ba. Manzo Allah ya sake yi so biyu, Sa'd bin Ubadah ya sake ya amsa ma manzo Allah ƙasa da murya yadda manzo Allah ba zai ji ba. Manzo Allah dai so uku kawai shi ya taye shi, ya ji ya taye Sa'd bin Ubadah wato da gaggawa ya ce ya manzo Allah, ya ce mahaifiyata da mahaifinka fansa ne gare ka, ai duk sallama da kai na ji kuma na ba da amsa, abin da yasa ban daga murya ba a karan farko dan kaji, ya ce na so ne kai yawaita sallama domin in samu yawan albarka a gidana, kaga ya samu sallama uku saboda da a ta ɗayan ya amsa ma manzo Allah, kaga ai shikenan. To amma shi ya so ne manzo Allah ya tarin sallama, yace domin ya samu albarka. Kuma shi ma wannan Abu Musa al-Ash'ari da ya rawaito hadisin ya taba zuwa wajen Umar da ya nemi izini har su uku, Umar bai ba ba shi izini bai ya taya shi. Can Umar yace kamar naji Abu Musa al-Ash'ari, tunda shi Umar din shine tura yana san ganin Abu Musa al-Ash'ari, da yazo yayi sallama har su uku ba ba shi ba izini bai ya taya shi. Can Umar yace ya naji muri Abu Musa al-Ash'ari, aje aleka aka leka har ya taya, yace a kirawo shi, da aka kirawo shi yace ya aka yi kai mun yi rendezvous da kai dama da kuma ya aka yi baka zo, yace nazo na nemi izini na asu uku baka bani ba izini ba, yace a wajen wa kai, yace a wajen manzo Allah, yace to kai ka nemi mu shaida, shine zo majalisi na Ubay ibn Ka'ab yace da Allah a cikin kuwane ne taba jin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace neman izini sai uku ne ya suka tambaye shi me wari ya ba su labari yace to ai yanzu ma babu wanda zai je ba da shaida hay mafi karancin ma'ana a lokacin Abu Sa'id al-Khudri ne wanda shine rawaito hadisin shine ya je ba da shaida akan wannan da haka kenan yanzu zaman to in ka ji neman izini ba a baka ba ka wuce ka tayyaka kuma in ka ji shiga gidan mutane ba a so ka tsaya gab da koha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana da babu lokaci da mun ka hadisi kuma manzo Allah hana karin galeke ta raga ta tsakatsakani ko da wannan hadisi ya tabbata yana cikin Sahih Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya zo na leke a hannunsa akwai abin taje kai yace wallahi sura dinsu da ratsu ne ma ido da shi mana kana riƙwa manzo Allah ce inna majul al-istizanu min ajli al-basar kazo kana riƙe gidan mutane ce baka san ba an sanya neman izini ne dan ka idan kai ga abin da bai dace ba shi yasa manzo Allah ya hana koda kazo neman izini ka kada gab da koha musamman su a lokacin su ma babu kyaure babu labule babu komi to ba a so ka tsaya daidai da kwa to mu ma yanzu koda ma akwai labule akwai koha ba a so ka tsaya daidai sai tun koha ka tsaya daga bangaren dama ko hagu dan ka aje mutane yana bude gidan idan kai ga abin da bai dace ba ke ne ka tsaya daga gidi in ka je gidan mutane a ge kakkarin da leke ta wani dan tilla tilla shi ma manzo Allah yana haramu haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin gida mu dinga neman izini kaga yanzu wani yana ganin gidansu ne in kai sallama ana so ka nemi izini to ko da ka shigo cikin gidan naku yanda zaka shiga ɗakin mahaifinka ko mahaifiyarka to ana so ka nemi izini wani zai ce to yanzu ɗakin mahaifiyarta ko ɗakin mahaifin nawa yana nemi izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya tambaye shi Safwan bin Sulaim yake cewa astazinu ala ummi yace yanzu manzo Allah zan tambaye zan nemi izini yayin da zan shiga wajen mahaifiyata manzo Allah ce na'am yace eh fa qala rajul inni ma hafil bait ai manzo Allah ce to ai manzo Allah gida ɗaya muke tare ne ta mahaifiyata ce kullum muna tare in zan shiga ɗakin ta yana nemi izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace istazinu alaiha yace ka nemi izinin ta fa qala rajul inni khadimuha shi kuma ne yace to ni kuma ai hadiman ta ne ina mata aikatau ne da ayyuka ni ma zan shiga yana nemi izinin ta ai manzo Allah dai ga mutane sun wuce tambaya yace atuhibu an taraha uriyana tan yace shin kana so ne ka ganta tsarara ma'ana in dai zaka rinka fadawa ɗakin mahaifiyarka ko ɗakin mahaifinka a kowane lokaci ba tare da neman izini ba to zaka iya ganin ta a halin da bai kamata ba shine manzo Allah ce kana so ganin ta tsarara ne saboda in zaka rinka shiga koda yaushe wajen ta to zaka iya ganin ta a halin da bai kamata ba to manzo Allah dai hudu musu sababin da yasa aka ce a nema wai ba ana so bane a sha makance ka da mahaifinka a kana iya samun ta a yanayin da bai dace bane ba to da haka kenan hatta yara Allah subhanahu wataala ya umarni yace a musu izini yayin da suke yara kanana ce a musu izini in za su shiga wajen iyayensu su nemi izini kenan a ce musu uwaye kuma haƙi ne akan su da malamai a makaranta in zaka shiga ɗakin babanka ko mahaifiyarka ka tsaya da ko ka ce assalamu alaikum mamma in shigo in ta ce ki shigo sai ka shigo baba in shigo sai ka shigo kuma manya Allah ce wai zaba daga atafalu minkum min hulma falyastazin kai ma baba da kanka in kai ko ba hada ba zaka ɗakin mahaifiyarka ba ko mahaifiyarka haka kuma yayu da kanu ɗakin kanwarka ko yakka baka hada ko haka su ma mata ɗakin kaninki ko wanki ba a hada haka ko da cikin gida ɗaya ake to amma an za shiga ɗakuna a ringa neman izini to mu kuma kaga haka ba a neman izini kowa to wani baba a tsakanin wa da gani ba wani ba dangin iya ba dangin baba haka zai haɗu muku ɗaki wai wani ana zancen ko ƴan gida ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya in zaka shiga ɗakin mamman kai ka nemi izini in zaka shiga ɗakin baban kai ka nemi izini ɗakin yayarka ko ƙanwarka kai ka nemi izini saboda aka ce dan kar ka je ka ganta ayanan da bai dace ba ita ma za ta shigo wajen ka ta nemi izini dan kar ta ganta ayanan da bai dace ba to dan Allah ina wanda ba dangin iya ba dangin baba kawai zai haɗu muku cikin gida cikin ɗaki to kago wannan saba ma shari'a da haka ne kokarin kiyayewa fatan abin da muka faɗa na daidai Allah ya sami tare da lada kuskure da taban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana kuma Allah ba mu ikon kiyaye wannan ladduba na sallama da neman izini subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.